Sallallahu alayka wa billah, sallallahu alayka wa billah, sallallahu alayka wa billah, sallallahu alayka wa billah. Hussein, ya sallallahu, ya sallallahu, ya sallallahu. Sallallahu alayka wa billah,
sallallahu alayka wa billah,
sallallahu alayka
wa billah, sallallahu
Hussein ya sallallahu,
Hussein ya sallallahu, ya sallallahu, ya sallallahu,
sallallahu alayka ya Aba Abdullah.
Sallallahu alayka wa billah,
Karbala bigi inshallah.